Stop. Soulja Boy.
Tawaziru kukenzi mana.
Brains Production.
Zuchiata kinga masata. Tsongiaka mamini hunter. Ya usheza nganki na huta. Kinji buduru watame kyao. Zuchibina abuja muhuta. The story chapter chapter. Nizantuka ki amota. Inchereke watame yao.
Mbakeba.
Nide so ya ya na dena.
Mbakeba.
Aure manafasa nide zanzona.
Mbakeba.
Nide so ya ya na dena.
Mbakeba.
Aure manafasa nide zanzona.
Mbakeba.
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 Mbakeba. Sanki kamare kankara akulba. Taya zanke vada keva. Maso yi bai da nisa ba za na fata dan lokaci ba kai a jikina nake jin yadda soyayye mini barna inda rana saka gashi sula na so ban gane kaina wace ce in ba ke ba kamar ni kamar ba ni ba ya za ai a cikin so ban zo ba menene zaki ba zan dauka ba Nagano soyaya, dadin soyaya, san kita soyaya, bata san jaya.
Ima chan nagano soyaya, dadin soyaya, yin san kita soyaya, bata san jaya. Chan nagano soyaya, dadin soyaya, yin san kita soyaya, bata san jaya.
Mbakeba,
ni den soyaya na de.
Mbakeba,
aure mana fasa ni de zanzona.
Mbakeba,
ni de soya ya mana de na.
Mbakeba,
umasana aure mani de zanzona.
Mbakeba, 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 sewa mbakeba.
Sanki na sakasha araina, yaga meduka ninjikina. Baby zoki banuku na zauna. Nida ke mandaji, taza ki bani soyaya. Kariki barne zanzawuchi, kiche kusanda chankuriya.